A wasiƙar da ta aike wa ministocin shari'a da na tsaron ƙasa, ƙungiyar Human Rights Watch ta buƙaci sabuwar gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum ta ɗauki matakin samar da haske a game da kisan wasu fararen hula kimanin 317 sanadiyar hare-haren da aka kai a watannin da suka gabata a gundumar Tiliya da ke jihar Tawa da garuruwan Zarum Dare da Chambangu da Bani Bango a jihar Talabiri. Wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Al-Kasim Abdulrahman, ya bayyana min yadda yake kallon wannan batu.
Ita kungiyar daidai ne take ta tambayi irin wannan abubuwan saboda cikin aikin ta ne, amma abin da ya kamata a sani daga cikin wanda ake kashewa ko wanda ake kawo hari da su, akwai wanda cilista musu ake su taho, akwai wanda garkuwa ne ake da su a taho da su. Kinan irin wannan in aka zo aka kawo hari, soji suka maida martani, yana iya shaho kowa. To shi yasa kaga irin wannan binciken yana da wahala, saboda bayan da za a yi yayi wani alfanu, saboda ba a iya yin shi duka gaba daya a tabbatar da kowane bangare an sa shi cikin binciken kuma an gano abin da ake so a gano.
Human Rights Watch a wannan wasiƙa ta ce idan aka dubi yanayin da abubuwa suka wakana, za ta yi dukkan bangarorin da ke kafsa wannan yaki na da hannu wajen kashe-kashen da aka fuskanta daga watan Janairun da ya gabata kawo yau a waɗannan yankuna. Idan hakan ta tabbata, ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakin hukunta jami'an da aka samu da laifi, in ji ta. Sai dai wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Son Allah Dambashi na cewa irin wannan tunani abu ne da ka iya katsewa jami'an tsaro a hamzarin aiki.
Ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi sojan ƙasarmu. Duka tsammani shi shugaban ƙasa mutum ne wanda ka tsammani yana da wannan husaha da zai gane na haƙƙa ta mina yace da harka wadda ba ta mina yace ba. Waɗanda ya zama to suna zuwa su girma rayuwarsu suna abubuwa na su kare jama'a. Ai hattara ba a ci ba a binciken su, amma a taya hankali.
Shi ma shugaban kungiyar kare muradin al'ummomin jihar Talabiri Ahmadu Haruna Maiga na daukar bukatar ta Human Rights Watch tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a yaki da yan ta'addan da suka addabi Nijar da makwabtanta.
To soje aikin su ne, a bar su su yi, ba kwanciyar hankali ake so ba. To a bar su yanda ake yin nan, wallahi sai fa normal. Kun sojoji winna abu akwai wanda wallahi suna aiki sosai. Ina tamani a wannan zamanin da muke ciki, mu duka mu tashi mu saye, mu ba juna hannu, mu yi fatiya, mu yi roƙon Allah ya kawo mun sauci wannan abu.
Kawo yanzu hukumomin wannan ƙasa ba su mai da martani ba ga buƙatar ta ƙungiyar Human Rights Watch, ko da yake ƴan magana na cewa shiru ma magana ce. A shekarar da ta gabata, wani rahoton binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar, wato CNDH, ya bankaɗo abin da ta kira kisan gillar da jami'an tsaro suka yi wa fararen hula 71 a yankin Inates ba tare da aikata laifin komai ba. Sai dai mahukunta sun yi watsi da wannan zargi, kasancewar abin na iya katsewa dakarun gwamnati hanzari a wannan lokaci na neman bakin zaren matsalar tsaro a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.